أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شا تقص دواتا شعبان شكرا تدبول اليهود أربعين دأكو Hijriya wanda ya dace da 21 ga watan 3 shekara ta 2022 miladiya zamu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine sunan Darimi na al-Imam Darimi rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na 7 cikin wannan littafi zamu tashi a cikin muqaddima babe na 11 haka ne mu babu ma akramallahu bihin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min kalamil mauta baban dake bayanin ma akramallahu bihin nabi abinda Allah ya girmama annabi da shi sallallahu alaihi wasallam min kalamil mauta na maganan matattu kamar yadda annabawan da suka gabata akwai wanda Allah ya ba wannan annabi Isa ni alaihi salam yana magana da matattu to haka nan annabi mu alaihi salatu wasalam Allah ya bashi wannan kuma mu sani cewa dukkan wasu mu'jiza ta annabawan da suka gabata sai ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ita kuma doriya ma akan tasuwancin ya gama tasun kuma har ta hita su hadisi na 67 al-Imam Darimi Allah mashi rahama yake cewa akhbarna Ja'far ibn Aun akhbarna Muhammad ibn Amr al-Laysi an Abi Salama qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya akulul hadiya yana cin kyauta wala yaqbalu sadaqa bayya amsar sadaqa bayk amsar sadaqa fa aharada lahum ra'atun min yahud khaybar sai wata mace daga cikin yahudawan khaybar ta aika mishi kyauta shatan masaliya ta akuya soyayya akuya ce wanda an soya naman ta aika ma annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin kyauta fatanawala minha sai annabi ya dauka daga cikin ta wa tanawala minha bishr bin al-bara sai bishr bin al-bara cikin sahabban shi shi ma ya dauka ya ci summa rafa'a annabi sallallahu alaihi wasallam yadahu summa qala sanna annabi ya dage hannun shi yace inna hazihi tukhbiruni annaha masmuma wannan tana naman nan yana bani labarin cewa an sanya sammu a ciki an sanya dahi a ciki wannan shine kalamul mauta matatta ce amma ga ta mishin abin nan tamma annabi tabba annabi labari yana cikin mu'jizar shi fa mata bishr bin al-bara sai bishr bin al-bara ya rasu fa arsala ilaiha kenan shi samman dahin yayi tasiri akan shi ya kashe shi da saboda shi ba matsayin shi ba annabi bane fa arsala ilaiha annabi sai annabi ya aika ma ita wannan ba yahudiya yace ma hamalaki alama sana'atin mi ai hauda ki akan abin da kika aikata mana me yasa kika mini haka fa qala sai tace in kunta nabiyan ina nihi in ka kasance annabi ne lam yadurruka shay ba abin da zai cutar da kai wa in kunta malika in ka kasance wani sarki ne arhatu nas minka an hutar da mutane gami da kai kenan ka mutu su huta fa qala fi maradihi sai cikin rishin lahiya shi ta rasuwa annabi yake cewa ma ziltu min al-akalati allati akaltu bi khaybar ban gushe ba ina jin ciwo gami da wannan cin abincin da na ci na khaybar an shahi cewa jin ciwo a khaybar yace fa haza awanun qidawa abhari wannan shine lokacin da zata yanke mini jijiya tsatsona ma'ana a wannan lokacin shine karshen annabi sallallahu alaihi wasallam ana son ilisaha cewa mutuwa shi mutuwa ce ta shahada me yasa dan saboda wannan abun da ya ci wannan samman na dahin na wannan ba yahudiya shine ya kashe annabi alaihi sallallahu alaihi wasallam ya zama sababin ya bayan ya ci shi ya samu lahiya yayi harkokin shi shekaru masu yawa amma da rasuwar shi ta zo shi ya taso mishi wanda ya ma zamana annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan lokacin shine zai zamana sababin kariya mini jijiya tsatso wanda in ta yanke babu rai wannan hadisi da al-Imam Darimi ya kawo hadisi ne sahihi Abu Dauda ya kawo shi Allah mashi rahama sai hadisi na gaba na 68 al-Imam Darimi yake cewa akhbaran al-Hakam ibn Nafi akhbarana Shu'aib ibn Abi Hamza ani Zuhri qala kana Jabir ibn Abdullah yuhaddis Jabir dan Abdullah yana bada labari anna yahudiyatan cewa wata bai yahuda min ahli khaybar daga cikin mutanen khaybar sammat shatan masliya ta sanya sammu dahi a cikin wata akuya wadda take soyayya kaga nan gurin an ce samata ta ambata sammat kuma bit tashri shine ta sanya sammu a cikin dahi a cikin abun summa ahadat halin nabi sannan sai ta bada kyautarta ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha annabi minha zira annabi sai ya dauki zira'i daga ciki dan zira'i yake burge cikin dabba fa akala minha sai ya ci daga ciki wa akala rahadu min ashabihi ma'ahu wasu jama'a daga cikin sahabban shi su ma suka dauka suka ci summa qala lahum sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu irfa'u aydiyakum ku dage hannuwanku wa arsala annabi sallallahu alaihi wasallam ila al-yahudiyya sai annabi ya aika zuwa gabe yahuda da fadda tak ba su abincin fada aha sai ya kira ta fa qala laha ya ce mata asamamati hazihi shat shin kin sanya dahi cikin wannan nama akuyan nan fa qalat na'am tace eh nasa wa man akhbaraka tace wa baka labari fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata akhbaratni hazihi fi yadi zira wannan zira'in dake hannuna shi ya gaya mini kenan zira'in naman gashi a dahi ba ma zan can matacce ba har a dahi ana ci shi ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam qalat na'am sai tace eh haka ne na sanya dahi qala sai ce fa ma za arata ila zari mi kika yin higami da wannan abun qala sai tace qultu nace in kana nabiyyan in ya kasance annabi ne lam yadurruhu ba zai cutar da shi ba wa in lam yakun nabiyyan idan ko ba annabi bane istarahana minhu sai mu huta daga sha'anin shi kenan ya dame mu ai kaza a bar kaza in ba daidai bane sai mu huta fa afa anha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqibaha sai annabi yayi mata afwa yayi mata rangome bai mata ukuba ba kuga cutarwar da tanni heshi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata afwa mata rangome shi yasa wancan da ya gefa cikin qalibu badar da yamma muguwa addu'an nan kuma bayanin cewa wannan kuma da umarnin Allah ne ba halin shi bane in an mishi yarama he tace wa tufi ba'du ashabil ladzina akalu min ashat wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka rasu gami da wannan akuyar da suka ci wa hata jama'an nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi qahu yace alaka hilihi yayi qahan ne a tsakanin kashin kahwa da shi a tsakanin nan kin shi inda ake yin qahu annabi alaihi salatu wasallam nan aka mishi qahu wanda mushe saboda magance min ajilil ladzi akala min ashati dan saboda wannan abu ya ci na wannan akuya yace hajamahu abu hind ya mushe hijama wannan maula bani bayada maulani na bani bayada bil qarn da qaho ya mushe wannan wa shafara da wuka wa huwa min bani sumama yana daga ma'ana kayan aikin da yayi qaho kamar yadda an sani da qaho wannan ake yin shi shi yasa ake kiran shi ma qaho wa huwa min bani sumama yana daga cikin bani sumama wa hun hayyu min al ansar su kabila ce daga cikin kabilar larabawa kenan nan an tabbatar da wanda ma annabi sallallahu alaihi wasallam kafan da ma kabilar su shi wannan mutum wannan sanadin hadisin ta wannan hanyar cikin sanadin shi akwai rauni al-imam abu daud ya huddo shi hadisi na 1510 sai hadisi na 69 na 70 ba dai kenan akhbarana al-imam ad-darimi Allah mashi rahama yake cewa akhbarana abdullah ibn salih haddathani lays ya bana labari yace haddathani sa'id ibn abi sa'id al-maqburi an abi huraira qala lamma fatahna khaybar yayin da muka bude khaybar muka samu nasara akan ta kaga a cikin al-wujuh wa an-nazar na qur'ani yanzu muka ga rabbana iftaha bainana wa bainaka qawmina bil haqq kaga iftaha ba bude ha ba nan gurin shi ma gashi lamma fatahna muka samu nasara hakanan wa yaquluna matan hazal fata kaga al-fata shine an-nasar nan ma nasara yake nihi yace uhudiyat li rasulullah sallallahu alaihi wasallam shatun fiha summun sai aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar wata akuya wadda a cikin ta akwai dahi muduwa mu ga wanda yake nuna mana sharri na yahudawa babu mafi sharri a ban kasa kamar su annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi wata ran yana zamanin kalkashin inuwa sun tura wani daga saman daki kamar ta saman daki yaje ya turo mushi wani katan dutse irin kamar yadda muke nan zandar riga zaka ga wani katan dutse a saman guri wanda in turo ma mutun shi za a yi yana kalkashin inuwa ya zaka to haka nan suka je su ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya hawo ga annabi ya tashi Allah ya ba annabi shi labari ya fita bar gurin ya turo ma banza to haka nan wannan dahin duka yana nuna mana sharrin yahudawa kuma duk wanda yake rayuwa a yanzu ya san sharrin yahudawa yadda suke ciki fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ijma'u liman kana min hahuna min alyahud ku tattaro mun duk wanda suke nan na cikin yahudawa fajumi'u lahu aka hado su yahudawa nan fa qala lahum rasulullahi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu inni sa'ilukum an shay ni zan tambaye ku gami da wani abu fa hal antum sadiqi an husain zaku gaska mun gaskiya akan wannan abun qalu na'am suka ce eh haka ne ya abul qasim ya kai baban qasim me yasa za su mishi gaskiya dan sun san sun yi ƙaryan ma Allah zai tona musu asiri za su yi gaskiya ba dan suna da ita ba fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce musu man abukum waye ma'ahinku qalu abuna fulan suka ce baban mu shine wane fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kazabtum kun yi ƙarya bal abukum fulan bar baban ku shi ne wani qalu suka ce sadaqta wa barata kai gaskiya kai da'a fa qala lahum sai annabi ya ce musu hal antum sadiqi shin zaku gaskata ni zan ku bani ga ku mana gaskiya fi shay'an shay'in gami da wani abu in sa'artu kuma anhu inna tambaye ku gami da shi fa qalu na'am suka ce eh zan mu baka gaskiya kace wa in ka zama naka arabta kazibana in man maka ƙarya ma ai zaka gane ƙaryar tamu kama arabta fi aba'ina kamar da ka sani cikin ma'aihwanmu fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu me yasa ya gabatar musu da tambaye cewa wane ne ma'aihinku dan ya tabbatar musu da kasu mushi ƙarya akan tambaya ta gaba wanda za ta zo da tashahi lamarin gaibu tunda wannan abu ne na zahiri kyarara bai san da shi ba sun mushi ƙarya ya gano to kuma ina da wanda yake na gaibu ne wanda dama su annaba suka keɓanta da shi fa man ahalun nar yace musu su wane ne ƴan wuta fa qalu sai dan sa a cikin littafin kuma ana ya kuke gani fa qalu sai suka ce nakunu fiha yasiran zan mu kasance cikin wuta dan zamani kadan summa takhlufuna fiha sannan he kuma yi mu a cikin ta sai mu huto he ku shiga kenan dai suna nan basu tabbasa cewa su ba ƴan wuta bane dan sun san ko sun yi ƙarya gane su sai amma suka hudu magana kuma suka mata kwaskwarima qala lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ikhsa'u fiha ku nitse a cikin ta ma'ana wutar wallahi la nakhlufukum fiha abadan har abada bazan mu mai ku ba a cikin ta bazan mu shiga ba ku ku huto summa qala lahum sannan sai yace musu hal antum sadiqiyan shay'in in sa'altukum anhu shin zakku mun gaskiya akan wani abu in na tambaye ku akan shi qalu na'am suka ce eh qala sai yace fa hal ja'altum fi hadhihi shata summa shin wannan akuya kun sanya wani dahi a cikin ta qalu na'am suka ce eh mun sanya qala sai yace ma hamalakum kenan bai ci karo da ruwaya da ta wuce baya ba cewa wata bayhuda tai dan saboda ita tai amma tare suka hadu suka yi shawara cewa amma annabin nan kaza ki je ki mishi kaza da shawara su da yarda su aka yi abun shi yasa a hadisin da ya gabata aka nasaba mata anan kuma aka nasaba ma su yahudawan gaba ɗaya bi sifa amma qalu sai suka ce aradna abinda muka yi nihi in kunta kazuban in kai makareci ne an nastariha minka mu huta gami da sha'aninka wa in kunta nabiyyan in kuma ka kasance annabi ne lam yadurruka ba zai cutar da kai ba wannan hadisi ne sahihi bukhari da al-imam ahmad sun huddo shi wannan shine abinda annabi alaihi salatu wassalam Allah ya arzda shi na maganar matattu shine wannan akuya ba maganar matatta ba nama ne ma a dahe amma ita tabba annabi sallallahu alaihi wasallam labari kuma mutum ba zai da awarcewa abin ya saba mu hankali ba ko kuma wanda suke nan ya akai bu su ji ba saboda wannan martaba ce ta shi su ba za su ji ba sahabbai suna nan ba su ji ba kuma ba zaka cewa abin da ban ji ba kawai ƙarya ce misalin da malamai suke bada nan gurin ina zamne wannan malamin yana barci misalan in yana mahorki yana ga kaza ya ga ya je America ya je ya ga Ingila ya je duka a cikin mahorkin in ya tashi yace mini na ga kaza cikin mahorki ta ni a ƙarya ce gani zaman kusan ka kuma ban gani ba bazan kare tashi wan saboda shi yana cikin wani alam daban to haka ne wannan sha'anin na annabi sallallahu alaihi wasallam su baza su gani ba saboda ba su Allah ya ba su gani kin ba sai babu na gaba babu na 22 babun fi sakha'in nabi babun dake bayanin kyautar annabi alaihi salatu wassalam goma sha 12 sha nawa ne shi a 12 babu na 12 sakha'in nabi kyauta ta annabi alaihi salatu wassalam yace abin da yake nihi anan gurin shine abin da aka ba annabi alaihi salatu wassalam na farala da mu'jiza wanda suka gabata wannan lamurra ne nake abubuwan da suka wuce bayan abin da aka ba annabi da darimi ya zano mana abin da aka ba annabi na mu'jizoji na kuma farala da karama da girmama da mutunta afwan ma a ce karama ga annaba mu'jiza wanda suke an ba annabi alaihi salatu wassalam to kuma sai yake so ya nuna mana kuma wani abin da an ba annabi sallallahu alaihi wasallam na kyakkyawan halaye ko da a cikin lamarin duniya kenan ya nuna mana cewa dukkan wasu dabi'u sun tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kahin shi ko bayan shi ba a ba wani ba wanda yake wane shi shine abin da al-Imam Darimi yake so ya nuna mana hadisi na 70 al-Imam Darimi Allah mashi rahama yake cewa akhbarana Muhammad ibn Yusuf wannan wani Muhammad ibn Yusuf ne an yanzu kai mas'ala a Bukhari al-Firyadi dan gashi daga Sufyan ne yo ruwaya daga Sufyan daga Ibn al-Munkadir daga Jabir kala yake cewa masu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam shay'an me yasa muke ga mazaje suna ta konkoma zaka gansu a Bukhari sune a Muslim sune a Tirmidhi dan saboda malaman da wannan malaman suka amshi hadisi wajen su Bukhari Muslim Tirmidhi kusan duka malamai ne wanda a zamanin sun shahara kamar yanzu masala a ce muna wannan zamanin mafi malamin da yake sanin kaza wane ne to zaka ga jama'a duk dalibai suna ta dandazo wajen shi neman wannan ilimin a wancan lokacin da an san kima ilimin to shi yasa zaka ga wannan malamin yana wannan garin yana Madina amma zaka gani a ce wannan dan gari kaza dalibin shi ne dan gari kaza dalibi dan ya taso ya taho wajen nashi saboda neman ilimi shi yasa muka ga malamai da dama wanda anan akwai su a Bukhari akwai su Abu Dawud akwai su a ina akwai su dan saboda manyan malamai ne na hadisi da suka shahara wancan lokacin kusan su ne ma rukunin hadisi baka a cika malamin hadisi ba in ba an ji labarin ka dau ilimi wajen su ba irin wannan malaman daga Sufyan da Ibn Umar yake cewa su ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam masu ilan Nabi ba a taba tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam shay'an wani abu ba kaddu da dai kaddu tana kore abin da ya kasance a baya abadan kuma abin da zai zo nan gaba fa qala sai yake cewa la Annabi ya ce la a tambayi Annabi wani abu ba muka za a ce la babu ba a taba yi ba qala Abu Muhammad yake cewa kenan al-Imam Darimi zai kara mana haske ga wannan kin ga hadisin yace qala ibnu uyna yana cewa idza lam yakun indahu wa'ada in babu a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawali zai cewa ka je in kan lokaci kaza ka zo mai yiwa in na samu in baka dan haka hankali ya kasa dauka a ce ai duk lokacin da aka tambaye shi akwai shi kuma ba wani babban mai kuɗi ba ba wani mai dukiya ba mai neman duniya ba kenan wani lokacin ana samu babu a wajen shi amma alƙawali yake yi ba mai da mutuna haka nan ba hadisi na 71 wannan hadisi sahihi ne hadisin Bukhari da Muslim suka huddo shi hadisi na 71 al-Imam Darimi yake cewa akhbarna Abdullah ibn Imran haddathana Abu Dawud ad-Dayalisi an zam'a an Abi Hazim an Sahal ibn Sa'ad qala yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyan annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallam mai tsananin kumiya ne la yus'alu an shay'in illa a'tahu ba taba tambaye shi game da wani abu sai ya bada shi hadisin wannan shi ma hadisi ne wanda al-Imam Darimi shi kuma da wannan lafazin da wannan hanyar yadda yake haka al-Imam Darimi shi kadai ya rawaito shi mun bayyana kutubu sitta dukkan su shi da yi tafarrudi da shi a cikin sanadin shi akwai Zama'a ibn Salih Hafiz ibn Hajar yake cewa da ifin mutun ne hadisi na amma abin da yake nuni hadisi ne wanda yana da asali tun daga sahihi can da Bukhari da Muslim wannan an kawo shi ne kawai dan karfafa magana ba dan da shi aka dogara ba kenan an kawo shi ne a karfafa wancan magana da ta wuce hadisi na 72 al-Imam Darimi Allah mashi rahama yake cewa akhbarna Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Khalf haddathana Abdurrahman ibn Muhammad an Muhammad ibn Ishaq haddathani Abdullah ibn Abi Bakar ar-rajul min al-arab wani daga mutun daga cikin mutanen kauya kala yake cewa zahamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nayi matsatsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yau Hunain ranar Hunain ma'ana mun matsi guri ya matsi da ni da shi mun matsu wa fi rijlayya na'alun kasifa a cikin kafata da kai takalma masu kabri fa wadaitu biha ala rijl rasulullah sai na ta kafa annabi alayhi salatu wassalam ba da gangan ba saboda matsatsar da akai yace fa nafahani nafha sai annabi ya tunkude ni wata tunkuda bi saudin da bula lafiyar dihi a hannun shi wa qala sai wannan mutace bismillah auja'atani ka cutar da ni ka jiyar da ni zahi ma'ana shi wannan ba kawayen ya fada qala sai yake cewa fa bittu li nafsi la'iman sai na kwana ina zargin kaina cewa na gaya ma aqulu ina cewa auja'atu rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ma annabi alaihi salatu wassalam rauni qala sai ce fa bittu bi laylatin kama ya alamullah na kwana da wani cikin wani daren da Allah kadai ya san abin da nake ji na ma annabi wannan abin falamma asbahana yayin da asuba ta zo iz rajulun ya kula sai ga wani mutum yana cewa aina fulan ina wane yake qala sai ce qultu haza wallahi allazi kana min bil ams yace wannan shine wallahi wanda ke kusan nan nawa ajiya qala sai ce fan talaq sai na tahiyo ana mutakhawifin ina mai jin tsoro fa qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mini ma'ana gani yayi kuma wannan shekari annabin yana kiran shi yana neman shi yace wani mutum da saboda bai san annabin bane a lokacin sai annabi yace mishi innaka wadi'ta bin alayya kai ka taka da kafafunka ala rijlayya da takalmanka akan kafata bil amsa ajiya fa auja'atani ka jiyar da ni ciwo fa nafatuka na tunkude kana fatan wata tunkuda bi saudi da bulala fa hazi samanuna na aja ga wannan taguwa 80 fa khuzha biha ka dauke ta madadin wacce cutarwar da nan maka kenan wannan annabi alaihi salatu wassalam kyakkyawan hali ne akan abin da bai kai ya kawo ba na cutarwa amma kuma yake yin ihsani kamar wannan to kuma ina abin da muka tashi akan shi na cewa mu malami bai bada yayi dai a bashi wanda mummunar dabi'a ce wanda shi ya kamata ya bada matukar yana da shi ya kamata a ce ya bada yayi koyi ina su ibnu mubarak ibnu mubarak Allah mashi rahama babban malami ne ga ilimi malamin sa Imam Malik ga ilimi kuma ga zuwa jihadi an tashi jihadi shine gaba an tashi ga kuma yana kasuwanci mai hali ne kuma ya kasance duk wanda ya taho neman ilimi waje shi zai dau nauyin shi ya dau nauyin iyalan shi zamana ka dau ilimin me yasa dan saboda yana da kenan wannan abun koyi ne ga wannan hadisi na gaba wannan hadisin da ya gabata da al-Imam Darimi ka cikin isnadin shi akwai rajulun majhul shine wannan mutunan kenan yana buƙatar bahasi hadisin حديثي نسبة عند أكو الإمام الدارمي كتشا أخبرنا يعقوب بن حميد يعقوب بن حميد يابا ملاباري حدثنا عبد العزيز بن محمد أن ابن أخي الزهري لقى ابن أخي الزهري وأن ابن أخي الزهري كم بالمناسبة با جمع أن بيوت ساتي خود بنا قون معلم يهد حديثان شي أتكين حديثان شي لكي حديث ابن أبي الزهري في صحيح البخاري ابن دان أوان زهري زهري معلميني دان أوان شي أنا دا to dan nan na dan uwan shi ya lazumci zuhuri yana ta neman ilimi wajen shi to shi ma malami ne to wannan ruwaya ya rawaito an rawaito daga gare shi daga zuhuri yace ya amso daga yan baban shi zuhuri kenan qala yake cewa inna jibril qala al-imam abu daud ma zan mutarra inda ya mu ta'arifi da ibn akhi zuhuri dan uwan zuhuri yake cewa inna jibril zuhuri kuma kan manta malamin malik ne muhammad ibn shahabu zuhuri yace inna jibril qala jibril yake cewa ma fil adi ahadu asharatu abiyatin a cikin kasa babu wasu ma'abuta gidaje guda 10 illa qallabtuhum sai dai kasance na juyar da su yace fa ma wajadtu ahadan ashaddu infaqan ban samu wasu mutane ba wanda suka yi tsananin ciyatarwa li hazal mal gami da dukiya min rasulullahi gami da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutanen gidajen da ya bincika ya dauka yi misali da su akan cewa halshin sun kai Annabi sallallahu alaihi wasallam ciyatarwa babu wanda kai gidajen masu kyauta ba ko masu rawa ba aka kwatanta shi da su masu kyautar aka gwada su da Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda kai kusa da Annabi wajen kyauta wannan hadisin al-Imam ya huddo shi da sanadi munqati a cikin shi an samu inqita'i na mazaji har guda biyu tsakanin zuhuri da Annabi alaihi salatu wasallam dan saboda zuhuri ba sahabi bane kuma sai ya amso wannan hadisin daga abin nan an sare yadda mutane bi dai kenan sunan shi mi hadisi ne mu udal kenan babu na 13 babun fi tawadu'in rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baban dake bayanin kaskantar da kai ga annabi alaihi salatu wasalam hadisi na 74 yake ce haddathana muhammad ibn humayda haddathana al-fadl ibn musa haddathana al-husayn ibn waqid an yahya ibn uqayl an abdullah ibn abi awfa qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukusiru zikr annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita zikirin Allah wai qillul lagaw kuma yana karantar da wargi ba mai yawan wargi bane wai dulul salata kuma yana tsawaita sallah wai qusurul khutba yana gajarta khutba ba mai tsawo yake ba wala ya anafu annabi ya kasance ba mutum bane mugun hali mai kin abu wala yastankifu kuma bayyaki an yamshi ma al-armala tare ya tahi tare da al-armala mace wadda ta kasance mijinta ya mutu ya barta wal miskini da miskini fa ya qadira huma hajatuhuma ya biya musu bukatun su kenan wannan annabi alaihi salatu wassalam yana nuna mana ba mai girman kai bane ba mutum bane wanda ya anafu ya la yastankifu duka abu ma'ana shi daya ne ma'ana bayyaki annabi ya kasance lan yastankifal masih jama'ana lan yamtabni bai hanu ba bai kiya ba akan ya kasance bawa ne na Allah kenan nan annabi bai kiyawa yaje biya musu bukatun su hajar nan da wani malami ya fassara da lalata Allah kiyaye da mu go fahimta dukkan hadisai da ayoyi na Qur'ani sananne ne duk mutum in ya kasance yanzu muka ga al-wujuhu wan-naza'ir na lugar Larabci luga tana da nata ilimin hadisi yana da nashi Qur'ani yana da nashi al-wujuhu wan-naza'ir yanzu nan Qur'ani an gama da miskinai ba wai al-armala ke kadai ba aka kawo har da miskinai to miskinan su ma ka fassara da cewa ita ma su ma hanga ake ne kenan haja annabi alaihi salatu wassalam su ce muna buƙatar kaza ka taimaka mana da kaza ka ba mu kaza ya je biya musu ita wannan hadisi ma fahimta ce wanda mummuna fahimta an ba da muguwan manufa ba a zuciya dama mutum ba zai nahi wannan fahimta ba nan tun ai duniya ba wanda ya taba kawo wannan fahimta akai wannan hadisi sahihi ne al-Imam an-Nasa'i ya huddo shi da Hakim hadisi ne mai kyau akan sharadin Bukhari da Muslim amma basu huddo shi ba sai babu na gaba baban dake bayanin babun fi wafatin nabi kenan ana magana maganganun da al-Imam yake kawowa na abun nan sune yake tarshashe mu kuma sai kidan tashi akan su baban dake bayani akan rasuwar annabi alaihi salatu wassalam saboda mu sani cewa a cikin al'umman nan kamar yadda zamu gani cikin hadisin babu wata musiba wadda al'umma suka game da ita kamar rasuwar annabi alaihi salatu wassalam musamman ma sahabbai da suke rayi tare da shi suka kasance tare da shi kai tunani kai tawakkoi a ce kai ne kake tare da shi shekara 20 ba annabi ba ko wani mutum wanda yake cutar da kai ba amfanin ka yake ba aka ce yau ya rusu shekara nawa kuna zaman da shi kai ciwon abun to gami da annabi alaihi salatu wassalam ce kun shekara 15 20 wasu 30 ma kuna tare da shi wuni ɗaya ba su iya yi ba tare da sun zo sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to kuma yau a ce babu ya rusu annabi alaihi salatu wassalam dole zai ta zama na mas'ala ce da malamai suna ta kulla babu buka akan ta dan saboda ba karamin musiba bace sahabban kansu sun yi nuni akan girman musibar Abu Sufyan ibn al-Haris yake cewa laqad azmanta musibatuna wa jallat ashiyatun qila qad qubida ar-rasulu wa adhat arduna mimma araha takadu bina jawanibuha tamilu faqadna al-wahyi wa at-tanzilu fina yaruhu bihi wa yaqdu jibril wa zaka ahqqu ma sa'alta an alayhi nufusun nasu aw kadat tasilu nabiyyun kana yajlu ash-shakku anna bima yuhi ilayhi wa ma yaqulu wa yahdina fala nakhsha dalalan alaina war rasul lana dalilu yake cewa Abu Sufyan sahabin annabi ne yake cewa lalle musiba da bala'i yayi girma a gare mu ya zama na mai girma ranar da aka ce an amshi annabi alaihi salatu wassalam kuma kasar garin gabaki dai ta kusa a ce ta gilgi jama'a da mutanen da ke samanta dan saboda mun rasa wahayi da yake sabkowa daga gare mu sahar da yamma dare da rana jibril yana zauwa yace wannan kuma shine mafi cancantar abinda za a ce rayuka sun zube sun zagwanye dan saboda wannan yace nufusu rayuka wanda sun kusa ma su zagwanye yace annabi ne wanda yake yayi mana dukkan wani shakku mas'ala da ta taso yana nan da ran shi shine masdar in kaza buraka ce ni annabi menene hukuncin kaza ya warware maka to yana hudda mana shakku yace bi wahayin ilahi da wahayi daga gare shi ma ya kulu da ma abinda yake fada wa yahdina shi yake shiryar da mu fala na kasha dalalan bin mujin tsoran wata bata matukar annabi yana tare da mu war rasulun lana dalilun annabi muhammad mai shine jagoran mu a cikin sha'anin addini hadisi na 78 al-imam ad-darimi Allah mashi rahama yake cewa haddathana sulaiman ibn harb akhbarana hammad ibn zaid an ayub an ikrama qala yake cewa qala ibn qala al-abbas abbas yake cewa radiyallahu anhu Allah ya rada shi amman annabi alayhi salatu wassalam yake cewa la alaman na ma baqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam kina yace wallahi sai na san menene daidai gurgurdan zaman annabi a cikin mu fa qala sai yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni ra'aytuhum qad azauka ina ganin mutanen nan sun cutar da kai wa azaka gubaruhum qurasu ta cutar da kai mutanen nan fa law ittakhazta arisham me yasa ba zaka riki ba wani dan daki wanda aka rihe da bawan dabino tukallimuhum minhu wanda zaka rika musu zance daga cikin shi ma'ana ka samu ayuha da kawai yake ni a samu guri wanda za a kebance kana daga ciki zaka rika ba su amsa kana musu magana kenan yace ya kawo wannan amsa dan ya san daidai kadarin gurgurdan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam zai zamana cikin rayuwa ba wai yana nihin ba cewa sun gaji da annabi bara mu tambayoye shi zai mutu mu huta a suna tambaya yana tambaya ne dan saboda kwarin cikin sira a ce shi annabi shi zai rigaye annabi rasuwa ba wai a ce annabi ya rigaye shi ba fa qala sai annabi cin shi la azalu baina azhurukum bazan tsaya a cikin ku ba ya dauna ake bi suna taka diga digina ma'ana ina bin su wa yanazu suna taka diga digina suna bi na wani lokaci ina bin su wani lokaci bi na zahiri na takon kafa yace wa yanazu ni rudai suna jayayya da mayahi na hatta yakunu lahu allazi yurihini minhum har sai Allah ya kasance shi zai hutar da ni game da su ma'ana wannan wahalhalun na duniya da wannan abubuwan da kake hodi cewa suna hana ni hutawa Allah shi zai hutar da ni zai amshe ni ya raba ni da su in bar duniyar gabaki daya yace fa alimtu anna baqa'ahu fina qalil da nan sai na gane cewa ya ki yarda a yi wannan hada da na hada ta arish ya nuna cewa zaman shi da zai a nan duniya a tare da mu dan kadan ne ba za a dau dogon lokaci ba kun ga ta hikima da dubara ya biyo hanya da ya gane cewa zaman da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi a cikin su hadisi ne sahihi al-imam al-haisami ya kashi cikin mazmu'uz-zawaid haka nan bazar
حديثنا 78 yake cewa al-Imam ad-Darimi akhbarana al-Hakim ibn Musa haddathana Yahya ibn Hamza an al-Auza'i an Daud ibn Ali qala qila ya Rasulullah akace ya ma'aikin Allah ala nahaju buka shin bazan mu shamkake ka ba ma'ana bazan mu maida ka ba wani guri wanda ba duk wanda yazo ba zai ganka suna wahalar da kai fa qala sai annabi ce la a'a ka ai haka nan da uhum ku bar su ya da'una akibi su rika taka sawuna wa dau a qaba mai rika taka san su hatta yurini Allah yurihuni Allah minhum ma sai Allah ya hutar da ni daga sha'anin su ma'ana dan shi mutuwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam hutawa ce dan zai tarda abin da yahi abin da kenan gidan duniya wannan hadisi al-Imam Ahmad ya hudo shi cikin musnadin shi hadisi na 77 darimi yake cewa Allah mashi rahama akhbarana zakariya ibn adi haddathana hatim ibn isma'il an unais ibn abi yahya an abihi an abi sa'idin al-khudri qala yake cewa kharaja alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi allazi mata fi annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto mana a cikin rishin lahiyar da aita yan rasu wa nahnu fil masjid mu'mina cikin masallaci asibar ra'suhu ya darme kanshi bi khirqatin da wani kyalle hatta ahwa na haula minbar sai ada annabi ya fuskanta wajen minbari fastawa alaihi yadda daidaita bisa kan minbari wata ba anahu muka bi shi fa qala sai annabi yace wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da Allahn dare na ke hannun shi inni la anzuru ila haudini ila alhaudi ina kallon tabkin alkausara ni yanzun nan min maqami haza a wannan tsayuwar tawa summa qala sai yace annabi sai yake musu inna abdan akwai wani bawa uridat alaihi dunya an bujiro mushi dunya wa zinatiha dunya da kawarta amma faqtar alakhirah sai zabi lahira annabi kawai ga musu wannan magana qala sai yace falam yafdun laha ahadun ghayr abubakar ba wanda ya fahimci maganan nan banda abubakar dan saboda abubakar shine a'lamu sahaba yayi kowa cikin sahabbai ilimi yace fazara fata aynahu fabaka kawai idanin shi maga sun kwarare da hawaye yana ta kuka abubakar daga jin wannan kalma cewa wani bawa Allah ya bashi zabi zakanin duniya da kawarta sai bawan nan ya zabi lahira sannan sun makala sun yace ban nafidika bi aba'ina abubakar yace ya ma'aikin Allah muna ba fansakka da uwayenmu da ma'aikanmu mata da maza wa anfusana wa amwalina ya rasulullah da kawunanmu da dukiyoyinmu duka mun hanshe ka summa habata sannan annabi ya sabko fama qama alaihi hatta sa'a yace bai tashi ba daga wannan sabka har zuwa yau ma'ana har zuwa tashin kiyama wannan sabkar da yi daga munbarin nan sabkar ce ta gaba daya ita ce abinda annabi wannan abubakar Allah mashi rahama ya fahimta a cikin wannan magana bawan da aka ba zabin wane ne shine annabi alaihi salatu wassalam abubakar ya fahimci wannan hadisi na 78 yake cewa akhbarana khalifatu ibn khayyat haddathana bakar ibn sulaiman haddathana ibn ishaq haddathani abdullah ibn umar ibn ali ibn adi an ubaid maula al-hakim ibn al-abi al-as yake cewa an abdullah ibn amri an abi muwahiba maula rasulullah yantancan bawane na annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace shi wannan bawan na annabi yake cewa qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mini inni qad umirtu an astaghfir li ahli al-baqi yace ni an umarce ni in yi neman gafara ga mutanen baki baki ilgargad makabarta ta mutanen madina yace fan talik ma ika zo mu tahi tare yace fan talaktu ma a husai muka tahi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fi jawfi layl cikin suke tsakiyar dare falam ma waqafa alaihi yayin da annabi yayi tsaye a makabartan nan qala sai yace assalamu alaikum ya ahlul maqabir amincin Allah ya tabbata gare ku ya ku mutanen makabartan nan yace musu li yuhanikum ma asbahatum fihi mimma asbaha fihi an-nas ya faranta muku rai abinda kuka wayi gare shi gami da abinda mutane suka wayi gari aqbalatul fitan fitna ta fuskanto ma'ana kwance ku a kabari mutuwa da kuka yi kuka bar duniya ya faranta muku rai wasu kun bar su suna ta gamuwa da fitna a bayan ku kaqila ilailil muslim kamar yankin dare mai duhu yatba akhiruha awwaluha wanda karshen ta yana biyo harkwanta wal a yace al-akhiratu ashaddu min al-ula lahira ta hi duniya summa aqbala alayya faqal kenan wannan nuni ne annabi yake gami da fitintunu da musibu da zai faru bayan barin shi duniya summa aqbala alayya sannan ya fuskanto gare ni ma'ana mauhiba yake fada shi ba wannan annabi da annabi yace zo mu tahi faqala sai yake cewa ya aba mauhiba ya kai aba mauhiba ni kad utitu bi mafatihi khaza'in ad-dunya ni an bani mabudai na taskar duniya wal khulku fiha kuma da dawama a cikin ta summa al-jannatu sannan da al-janna ma'ana Allah ya bani cewa in ina ga dama in zabi dawama a duniya da kuma mallaka dukkan wani abun jin dadi na duniya da khaza'in na duniya duka suna hannuna yace summa aljannatu sannan kuma aka ce ko in zabi aljanna yace fa khayyirtu bayna zalika aka bani zabi tsakanin wannan wa bayna liqa'i rabbi da tsakanin haduwa da ubangijina qultu sai nace bi abi anta wa ummi inna khansaka ma'ahiyata da ma'ahina khuz mafatih khaza'inud dunya wal khuld fiha summa aljanna yace ka zabi khaza'irkin na duniya mana da dawama sannan kuma kace da aljanna ma'ana ka gama duka mana qala sai ce la wallah a aba haka bane ina rantsuwa da Allah yace ya aba mauhiba laqad ikhtartu liqa rabbi na zabi gamuwa da ubangiji na nan hukan mi tunanin aba mauhiba yana nihin ma annabi su cewa ka zabi duniya dan kai ta moriya a'a abin da yake nihi ka zabi duniya dan mu ci gaba da zama da kai dan saboda yana bakin cikin a ce annabin ya bar duniya ya bar su suna nan sai annabi ya ce mishi a'a ba haka bane abinda na zaba gamuwa da ubangiji na summa astaghfara sannan annabi ya nemi gafara li ahlil baqi ga mutanen baqi ulgardat wannan su ma rahama ce gare su da morewa kasancewar annabi yana zuwa yana musu addu'a yace summa sarafa sannan annabi ya tahi shi fa budi a rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi sai annabi daga wannan komawa gida ya cutar shi ta fara allazi ma ta fihi wanda ya rasu a cikin ta kuma wannan hadisi ne hasan wanda hadisi ne wanda al-imam ahmad ya huddo shi sai hadisi na gaba hadisi na 79 al-imam ad-darimi yake cewa akhbarana sa'id ibn sulaiman an abbad ibn al-awwam an hilal ibn khabbab an ikrama an ibn abbas ikrama maulani ne dan abbas yace lamma nazalat yayin da aka sauko izaja anasurullahi wal fata idan nasar na Allah ya taho taimakon Allah ya zo kuma da budi sai yace da a rasulullah sai annabi ya kira yo fatima sai yace mata kadunu iyat ilayya nafsi ya ke fatima an kawo mun ya kon kaina wannan sura tana sabkowa annabi ya ga ma diye shi da hiji da ita cewa fatima an kawo mun ya kon cewa na kusa barin ku fa bakat sai ta hoshi da kuka fa qala sai yace la tabki kada ki kuka fa innaki awwal ahli lihaqan bi cikin iyalai na ke ce farkon wanda zake tarda ni fa dahika sai ta hoshi da dariya fara'a hakenan wannan fatima annabi sallallahu alaihi wasallam ta ne yake bance ta da wannan abin fara'a ha ba'du azwajin nabi sai wasu daga matan annabi suka ga wannan abin tayi dariya kuma tayi kuka fa qulna sai suka ce ya fatima yake fatima ra'ainaki bakaiti mun ga kin yi kuka summa da hikita sannan kika yi dariya qala sai tace innahu akhbarani shi ya bani labari annahu qad nu'iyat ilayhi nafsuhu an kawo mishi ya kon kanshi fa bakaiti sai nayi kuka kuma anan ruwaya fa ta zo a hadisin bukhari cewa da suka tambaye ta cewa tai banna ga ya muku surmi ne na ma'ahina sai daga baya bayan annabi ya rasu dada kuma ita ta ba su labarin cewa lokacin da aka yi abun nan ga abun da ya faru ga abun da aka yi sai annabi alaihi salatu wassalam bayan ya rasu ne ta ba su labari to nan kan mu fahimci cewa a wannan zaman ne ta ba su labari a an dunkure waki'a ne ga baki daya ta ba da labarin da a tan musu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya fa qala li sai ce mini la tabki kada ki kuka fa innaki awwalu ahli lihaqan bi lahiqun bi ke ce farkon cikin iyalai na da su ta gamu da ni dan bayan wata 6 ta rasu ta tarda annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi wata 6 a rasu fa dahikatu sai nayi dariya wa qala rasulullah sai annabi yake cewa iza jaa nasrullahi wal fata wa jaa ahlul yaman sai ahlul yaman suka zo hum araqu afiyatan annabi yace mutanen yaman sun zo zine mafi tabshin zuciya wal imani yaman imani bayamani ne garin yaman ne wal hikimatu yamaniya hikima ma ta garin yaman ce wannan yabo ne ga mutanen yaman kuma da farala gare su hadisi na 80 al-imam ad-darimi yake cewa akhbarana al-hakim ibn al-mubarak haddathana muhammad ibn maslama an ibn ishaq an yaqub ibn utba an ibn shihab an ubaydullah ibn abdullah ibn utba an aisha qalat take cewa raja'a ilayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan allah annabi kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya komo muni dan shekarun je muka ga cewa a taqribu at-tahzib taqribu an-nawawi ba a sauya an rasulu da annabi in yazo cikin ruwaya raja'a ilayya an-nabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya komo muni zata yau min wata rana min nasin daga sallar jana'iza min al-baqi daga baqi'il gardad fa wajadani sai annabi ya same ni wa ana ajru suda'an ni ina jin ciwon kai wa ana aqulu ina cewa war asahu wayo kaina qala sai annabi yake cewa bal wa aya aisha war asahu bari yake aisha ni zan ce wayo kaina kenan wannan yana nuna annabi alaihi salatu wassalam tsananin soyayya da kauna da ke tsakanin shi da Aisha abinda ya same ta ya same shi qala sai yake cewa wa madar raki law mitu qabli mi zai cutar rake ina idan a ce ke kin mutu gabani na faga saltuki in wanke ki wa kafantuki in miki likafani wa sallaitu alayki in miki salla wa kafantuki kuma in binne ki fa qultu sai nace laka anni bika wallahi laqad fa'ala zalika raja'tu ila baiti tace laka anni bika kamar a ce ni tare da kai ya ma'aikin Allah ina rantsuwa da Allah laufa ata zalika da ka aikata haka la raja'ata ila baiti da ka koma zuwa ga gidaki na fa arrasta fihi kai angwancinka a cikin shi bi ba'adin sa'ika da wasu cikin matanka kala sai take cewa kenan nan gurin annabi ciwon kan da take ji annabi sallallahu alaihi wasallam ke mata isharar cewa kada ya dame ki ciwon ki ciwo na ne in ma an kaddara cewa mutuwa kika yi ya ishe ki farala a ce ni zan miki wanka in miki likafani in je in binne ki in miki sallar jana'iza amma duka wannan farololin da annabi ya zano mata kishi bai hana ta ba tace ko ka binne ni ko muwa zakai ku ci angwancin ku da sauran matanka fatabassama rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mulmushi summa budi fi wajhihi allazi ma ta fi sannan sai annabi ya fara cutashi wanda a cikin ta ya rasu alaihi salatu wassalam kenan wannan yake nuna mana hatta da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam matan annabi suna kishi gare shi amma kishi ne na hankali kishi ne na an san abin da ake ba kishi na tsaye-tsaye ba hadisi ne hasan ibnu majah ya huddo shi da ahmad cikin musnad insha hakanan al-hafiz ad-darqutni ne allah mashi rahama shi ma ya huddo wannan hadisin ina ga wannan nan zan mu takaita akan wannan hadisan zuwa gaba insha allah sai mu ci gaba a cikin baba abinda muka faɗa daidai allah ba mu ladan shi na kuskure allah ya mana gafara والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته